Matasan a ƙarƙashin inuwar majalisar matasan Arewa sun gudanar da maci ne a wasu titunan Gusau babban birnin jihar ta Zamfara, suka ƙara saya zuwa majalisar dokokin jihar, inda suka gabatarwa majalisar da ƙorafe-ƙorafen su a rubuce kuma a hukumance. Munir Haidara Kaura shine shugaban reshen jihar Zamfara na majalisar ta matasan Arewa wacce ta jagoranci gangamin.
Na ɗaya, matasa an ban bakara zube babu aikin, an ban matasa babu wata harkar yi. Kuma idan ka duba bangaren ilimi, shine kashin bayan shugaban kotun al'umma ya harkar ilimi ta fitar da a jihar Zamfara. Yanzu shekara uku kenan mu muke yin na baya ga jarabawa wayar da ne ku, sannan asibitocin mu yanka zuwa abun ban tausayi, sannan muna ji muna gani gwamnati ta ɗauki biliyan 10 da miliyan 200 sauki waya ta tausau za a yi aikin 28 kilometer a lokal gamman guda. Sannan gwamnati za ta haka su yan majalisa ne suke yi, ni yasa ba a yin abin da al'umma suke so, daidai abin da su shugabanni suka ga dama. Za a Zamfara abubuwa duk sun taɓarɓare, abubuwa sun lalace. Ana kafa gwamnati ne domin ta kare muradun jama'a, musamman gwamnatin siyasa.
Ana cikin lokacin siyasa ne a yanzu, baka ganin za a iya yin zargin cewa kamar wani ne ko kuma wasu daga bangaren adawa suke turo ku?
Na'am, sai alhamdulillah wannan majalisa ta matasa Arewa ta jihar Zamfara sanan nake wurin gwagwarmaya domin shugaba al'ummar jihar Zamfara. Allah ya sani mu ba wani wanda suke turo mu, mu da muna da hankali kuma muna da ilimi kuma muna da tunani, mun san cewa akwai amana ta mutane a kan mu na cewa mu yi gwagwarmaya domin mu kwato ma mutane 'yancin su.
To sai dai duk da yake majalisar dokokin bata tsira daga korafin matasan ba, to amma tana ganin wannan a zaman wani babban ci gaba ga demokradiyyar kasar. Wani rabul Dayyabo Rijiya shine shugaban kwamitin majalisar dokokin mai kula da koke-koken jama'a.
Wato gaskiya mun jinjina masu kwarai, kuma a kungiya dai mai kama da irin wannan ita ce ta farko a wadda ta ziyarci wannan majalisa tamu dauke da wannan koke. Sannan ka duba National Assembly ana yin hakan. So kaga mun zama muna da sense of belonging into them, kenan sun fahimci role din mu, wanda kuma alhamdulillah ba karamin ci gaba bane.
Duk da yake korafin matasan bai tsallake ku ba, don ko suna ganin kuma ba ku yi aikin ku ba yadda ya kamata, wani mataki za ku dauka kenan a yanzu?
Eh, to da farko dai na ba su tabbaci insha Allah za mu gabatar da ainihin wannan takarda zuwa ga shugaban mu, kuma za mu gabatar da shi a zauren majalisa insha Allah rabbi.
Idan za a iya tunawa a 'yan watannin baya, majalisar ta matasan Arewa ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga majalisar dokokin jihar, sa'ad da ta sanya kafar wando ɗaya da gwamna Abdulaziz Yare Abubakar bisa zargin rashin kyakkyawan shugabanci, inda daga baya kuma matasan suka yi barazanar gurfanar da majalisar dokokin a gaban kotu, muddin ta ja baya kokarin da take yi na ladabtar da gwamnan. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.